بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Litinin 20 ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekarar 1441, wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Afrilu, shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine majalisi na 82 cikin jerengen darussa daga littafin Alfiyatul Hadith Al Imam Al Hafiz Zainuddin Al Iraqi rahmatullahi alaihi. Zamu tashi a inda malai yake cewa al asma'u wal kuna. Malai Iraqi rahimahullahu yace wa anabi lasma wal kuna wa qad qasam ash-shaykhu dhali 19 qisam man ismuhu kunyatuhun firada nahwu abi bilali naw qad zada نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد بخلف ففطني والثاني من يكنى ولسما ندري نحو أبي شيبة وهو الخضري وكم ثم كنى الألقاب والتعدد نحو أبي الشيخ أبي محمد وابن جريج بأبي الوليد وخالد كني للتعديد ثم ذو الخلف كنا وعلم أسماؤهم وعكسه وفيهما وعكسه وذو اشتهار بسمي وعكسه أبو الضحى لمسلم. مالينتي الأسماء والكنى. Babi da zai magana akan sunaye da alkunyoyi. Wato malaman hadisi suna ba da muhimmanci wajen fahimtar waɗannan matsaloli game da masu riwaya don a tantance su. Ya ce wa'ana ka ba da muhimmanci ya kai ɗalibi bil asma bilasma, haka za a karanta shi bilasma da naƙal da naƙal ɗin haraka ɗin, sannan kuma tare da ƙasru ba za a ja maddan ƙarshe ɗin ba. Bilasma wal kuna, ka kula da sunaye da alkunyoyi. Wa qad qasam ash-shaykh, haƙiƙa shi malam ɗan Salahi ya rarraba shi za wannan babi ya rarraba shi, wato wannan nau'in litis'in, gida tara, matsaloli guda tara, au ko kuma ma ka ce ashirin kasam, ko kuma ya raba shi ma zuwa gida goma. Abin da yake cewa ta kaice shine mas'ala ta al-asma'u wal kuna, akwai furu'i har guda far'o'i har guda tara ko goma a kasanta, wanda duka zai ambace su a cikin waɗannan baitoci da ke biye insha Allah. Malamai suna muhimmantar da wannan qadiya saboda hakan yana nuna wato tantance mas'ala. Kamar da Ibn Sirin yake faɗa, yake cewa walam yazal ahlul ilmi bil hadithi ya'tanuna bi. Malamai masana hadithi basu guje ba suna muhimmantar da al'amarin sunaye da alkunyoyi yaya suke. Sannan yace wai tahaffadunahu, suna haddace waɗannan mas'aloli, wai tarihunahu fi ma bainahum, suna kuma tattaunawa tsakankaninsu, wai yantaqisuna man jahilu, kuma duk malami ko mai harka hadisi ko ɗalibi ko wani daga cikin masu harkar bincike ko ilimi da aka samu yana da naƙasa, yana da ƙarancin fahimta akan wannan matsala, to suna raina al'amarinsa, ba a ganin shi a matsayin wato ya san abin da ya kamata ya sani. Har shi ne al'imamu shi al-Iraqi ɗin a cikin at-tazkira wa at-tafsira wa at-tazkira yake ba da labari, duk da yake bai ambaci kowaye ba, amma shi Shaukani Amin shi Sakhawi Amin ya ambata a cikin Fathul Mughith cewa akwai babban malamin nan na Arabiya, shine Ibn Hisham Al-Jamal Ibn Hisham, aka ba da labarin ya zo yana neman tarjama Abu Zinadi, ya kasa gano sunan Abu Zinadi
a cikin littafin tarjuma saboda bai san sunan shi ba sai wannan alkunya a aka dinga mamaki ana aibata abin cewa ka duba ka gani ba Abu Zinad wanda shine Abdullah ibn Zakwan Abu Abdurrahman al-Madini wanda ya rasu a shekara ta a watan Ramadana na shekara ta 130 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar jalul jama'a kaga koyo shi Abu Zinadi ake ambatan sa ta yiwu mutane da dama waɗanda ba harkar dalibta ko karatu na ilimin hadisi suke ba ta yiwu iya abin da suka sani kenan Abu Zinadi to amma su malaman hadisi a gonsu wanda yake harkar ilimi da bincike ya zama iya abin da ya sani kenan to wannan ba za su girmama ilimin sa ba za su ga cewa akwai naƙasa a ilimin sa Allah shi kyauta shine mallan yace walkuna wato ka san sunaye yadda ake suke nan sunayen masu alkunya da kuma alkunyan mutanen da ke da sunaye ya za a yi a gane kowa a san alkunyar sa ko a san sunan sa akwai rubuce-rubuce da dama da akai malamai tun da can su rubuta da ta tafi mabambanta akan haka wasu ma da tafan sai dai a bada labarin su babu su a yanzu ba a san inda suke ba ina jin kamar yadda malam Sakhawi ya ambata a cikin Fathul Mughith tun zamanin su Yahya ibn Ma'in da Ali ibn al-Madini rahmatullahi alayhima duka sun yi rubuce-rubuce al-Khatib al-Baghdadi ya ambaci littafin a cikin al-Jami' ya ambaci littafin Ali ibn al-Madini mai suna Kitabul Asami wal Kuna wanda yace juz'i 8 ne haka Abubakar ibn Abi Shayba ya rubuta al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah yana da littafi wanda an buga shi al-Kuna wal Asma akwai tahqiqin al-Dr. Abdul Karim Abdurrahim al-Qushairi al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i yana da littafi shi ma kamar yadda yazo a cikin sharhin tazkira ya bada labari cewa akwai littafin Abu Abdurrahman an-Nasa'i haka al-Imam Ibn Abi Hatim a cikin al-Jarh wa Ta'dil a can karshe-karshe ya kawo littafin nashi ya kwararo shi ga baki daya a cikin mujalladi na 9 na al-Jarh wa Ta'dil hakanan abin nan Ibn al-Jarud al-Imam Abdullah ibn Ali ibn al-Jarud an-Naisaburi mai littafin al-Muntaqa rahmatullahi alayhi wanda ya rusa shekara ta 307 al-Imam al-Dhahabi a cikin Sirru Alamin Nubala da ma cikin Tafkatul Huffaz ya ambaci cewa wannan malami yana da littafi na al-Asma wal Kuna haka Abu Bishr al-Dulabi al-Dulabi wanda babban malami ne kuma littafin shi yana daga cikin Ashmalul Kutub a yanzu waɗanda aka buga zaka ji ko da yaushe malamai suna hujja da littafin al-Asma wal Kuna ta al-Imam al-Dulabi rahmatullahi alayhi haka al-Imam Abu al-Qasim ibn Manda da shi da mahaifinsa Abu Abdullah ibn Manda duk suna da littafai akan haka na shi Abu al-Qasim shi ma an buga shi shine Fathul Bab fil Kuna wal Alqab baya ga su akwai dai malamai da dama kaman Ibn Abdul Barri an-Namari yana da littafi sananne wanda littafai ne guda uku a wuri daya akwai Kitabu Man Urifa min As-Sahabati bi Kunyatihi washtahara biha walam yuqaf ala ismihi aw urifa ismuhu ala ikhtilafin fi akwai kuma littafin asma'ul ma'rufina bil kuna min hamalati al-ilmi akwai kuma littafin mallam yuqaf lahu ala ismin wala urifa bi ghairi kunyatin min at-tabi'ina wa man ba'dahum min al-khalifina duk wannan littafan guda uku na ibnu abdul barri an-namari ne rahmatullahi alayhi wanda aka hada su aka kira su da suna al-istighna fi ma'rifatil kuna an buga shi mujalladi ne babba haka shine zaka ga malamai suna ishada da shi sosai baya ga su dai akwai littafai mabambanta waɗanda suke akan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to sai malam ya ci gaba da cewa wa qad qasam haqiqa baya ga waɗannan akwai al-Imam Abu Abdullah al-Dhahabi rahmatullahi alayhi yana da littafi wanda yayi tajridi na littafin wancan Abu Ahmad al-Hakim ya sa mai suna al-Muntaqa fi Sardil Kuna wanda yana da fa'ida kwarai da gaske malam ya ci gaba da cewa wa qad qasam ya raba shi Sheikh Ibn Salah dha ya raba wannan hadha nau'a li tis'in ya raba shi gida tara wato ya raba shi abin nan far'i tara aw wajen audin nan shi ma haka za ka ran litis inau da naqal ashri qisam wato gida goma shi ma wannan lahaja ce ga abin nan din ga kasai aqsamu me ko aqsamu sai a ce qisam ya ci gaba da cewa to sai fara kawo su manismuhu kunyatuhum firada shine qismi na farko kenan cikin goma manismuhu akwai mutumin da akwai mas'alar da za a ka san mutumin da sunansa shine alkunyarsa infirada dai a dayance sunan da ake kiransa da shi shine alkunyarsa nahwu abi bilal manismuhu kunyatuhu firada nahwu abi bilal kaman abu bilal al-ash'ari wanda yake riwaya daga sharik da waninsa da arwaito kamar yadda ibnu abi hatim ya ambata a cikin al-jarh wat-ta'dil shi da kansa yana cewa laysa ismun ismi wa kunyati wahidun haka aka samu ya fada to baya ga shi akwai misali da malamai suke bugawa kamar abu husayn ibnu yahya ibnu sulaiman ar-razi wanda yake riwaya daga abu hatim ar-razi har wata rana kamar yadda shi ibn abi hatim ya bada labari yace mahaifina ya tambayi wannan dalibina sai yace halla kasmun sai yace la ni ba ni da wani suna ismi wa kunyati wahidun sai shi malam abu hatim yake ce mai shi to ana usammika abdullah ni zan dinga ce maka abdullahi sai ya murmushi bai musa ba sannan akwai al-imam abin nan wato a cikin al-mu'jam as-saghir ya ambaci cewa tabarani kenan ya ambaci cewa malam al-hasan ibnu abbas al-muqri ya bada labari cewa wannan abu husayn yahya ibn sulaiman yana da suna daban yace wannan wahmi ne inji al-imam as-sakhawi to akwai kuma misali wanda yake shahararre shine na abu bakr ibn ayyash malamin qira'a wato shu'ba kenan rahmatullahi alaihi al-imam shu'ba sunansa akwai maganganu da yawa akai shin shu'ban ne sunansa ko abu bakr wanda dansa ibrahim bin shu'ba ya taba tambaya sai yake cewa sanda babana yake ciwon rashin lafiya sai na ce da shi baba me yasa asalin sunanka sai yake ce mini ya bunayya inna abaka lam yakul lahu ismun وانه لم ياتي فاحشه قط ويختم القران منذ 30 سنه كل يوم مره يجي يا كاي دانا بابانك باي ده وني سنانا كينن ابو بكر كما ني بن تبا يوم الفاشا با سنن فير شكره 30 كلن سنا سوكي القراني وني انا cikin littafin tahzib al-kamal na al-imam al-midhi da littafin siyaru a'lami annubala cikin mujalladi na 8 da har ila litafin marifatul qurra al-kibar na dishi al-imam al-hafiz az-zahabi wanda ya kawo kisa cikakkiya cewa da yaga da bai da lafiya yana ciwon ajali sai ga ƴan uwarsa tana kuka shine yake gaya musu wannan cewa kar su damu dan mutuwa ta zo gare shi mutuwa hutu ce insha Allah Allah ya gafarta masa har ila yau abu hatim ar-razi ya tambayi ɗansa akan wannan magana yake ce masa ai babana ya ce mini bayi da suna amma dai akwai baganganu da wasu malamai suka kawo kamar Ibn Hibbana da Ibn Salahi da al-Imam Yusuf al-Mizzi rahmatullahi alaihim ajma'in wanda su suka sahaha cewa ismuhu wa kunyatuhu wahid sunansa da alkunyarsa duka abu ɗaya ne wasu malaman kuma waɗanda ba su ba suka tafi akan cewa yana da suna akai ta kawo sunayen daban-daban wasu su ce Habibu wasu su ce Hammadu wasu su ce Khidashu wasu su ce Ru'uba Salimu Shu'uba Abdullahi da sauran dai maganganu mabambanta wanda za ka yi samun su a cikin Siru Alamin Nubala ƙarshe Ibn Abdul Barri shi kumse ya tafi akan cewa a cikin Al-Istighna kenan yace shi yafi gamsuwa da in sahala husmun fa huwa shu'ba haka kuma Abu Zur'a shi ma abin da ya karkata kenan kamar yadda Ibn Abi Hatim ya kawo a cikin Jarhut Ta'dil, haka kuma akan wannan ne al-Imam Ash-Shatibi, al-Imam Al-Muqri kenan Al-Qasim, Al-Qasim ibn Firra ibn Firru wato bin ibn Khalaf babban malamin qira'a Ash-Shatibi rahmatullahi alayhi wanda ya rusu shekara ta 590 akan haka ya gudana a cikin abin nan karatunsa binna a cikin karantar wasa da ta shahara ta bayani akan qurra'u dinna. To daga cikin misali ha ila akwai Abu Amr ibn al-Ala al-Mazini babban malamin qira'a dinnan da kuma nahwu, shi ma akwai sabani game da sunansa, wasu kuma suna ganin Abu Amr dinnan shine sunansa kuma shine al-kunyarsa, wallahu ta'ala a'lam, wanda Ibn al-Jazari shi ma ya kawo wannan a cikin littafin sa. Haka Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Auf ɗaya daga cikin manyan malaman fiqhu din nan guda bakwai, wanda shi ma ana ganin sunansa shine al-kunyarsa, duk da wasu malamai suna tunanin ko sunansa Isma'ilu ko kuma Abdullah kamar da yake cikin al-Istighna, wallahu a'lam. Ibn Qutayba a cikin al-Ma'arif da Ibn Sa'd a cikin at-Tabaqat sun karkata izuwa ga cewa sunan shi Abdullahi ne. A takaice waɗannan wasu misalai ne daga cikin abubuwa da suke masu yawa da yawa sosai na misalai ire-iren waɗannan. Shine har shi ake ruwaito ta magana mai ban sha'awa haka kamar yadda Ibn Hibban ya kawo a cikin Al-Thiqat dinsa cewa shi Abu Salama da yaran shi ma suka tambaye shi me sunanka ko kuma shi ko kuma kace wata kila Shu'ba, shi ma ruwaito wannan daga gare shi sai yake ce musu ya bunai inna abaka wulida ba'da an qusimatil asma'u, ce kai yaro babanka an haife shi ne bayan an gama raba sunaye, irin da bawashi yake cewa an gama cin kasuwa arziki, ma'ana sunaye sun kare sai aka bi mashi alkunya kawai, Allahu musta'an. To sai malai ci gaba da cewa au qad zada, haka wannan au din ake karanta ta ita ma da naqal, yace ko kuma zada kace ya karu, wato wannan shine nau'i na biyu kenan, can infirada a ce sunan shine alkunya, nan kuma zada alal kunyati kenan, alkunya ita ce sunansa amma kuma akwai wani abu kari, wato shine nau'i na biyu kenan. Nahwu Abi Bakr bin Hazm qad kunni aba Muhammad, alkunyarsa ita ce sunansa amma yana da wata alkunya kuma daban, haka kamar Abu Bakr al-kunya ce ta Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, so yanzu ta shahara a matsayin kamar suna da kowa yake iya sa, al-kunya ce ta Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fa ta shahara ta zama kamar suna, kamar yadda din yanzu ake sawa mutane ita a jikin sunayen mu, zaka ji wani Abu Bakr Abu Bakr Abu Bakr sunan kenan, ba wai al-kunya ce da wata suna ba. To kuma ana samun wanda sunan kenan al-kunyar sai kuma a ƙara masa da wata al-kunya daban, to shine kama Abu Bakr ibn Hazm, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari shahararren malami, to yana da qad kunni aba Muhammad, an sa masa al-kunya ta Abu Muhammad bi khulfin, mala yace da sabani fi hakinan akama da wannan matsala, ana cewa Abu Bakr din shine sunansa, Abu Muhammad ce al-kunyansa, wasu kuma su ce Abu Muhammad shine al-kunyansa, Abu Bakr shine sunansa ko Abu Bakr shine al-kunya sa Abu Muhammad shine sunan shi, haka dai ana jujjuyawa. Irin wannan kuma kamarsa shine kamar irin wannan akwai su da yawa a cikin mutane, yace faftuni ai ka tsaya ka tsinkayi wannan sabanin ka gane shi, haka kaman kuma Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham wanda shi ma ɗaya ne daga cikin al-fuqaha'us sab'a, sunansa Abu Bakr al-kunyarsa Abu Abdurrahman kamar yadda Ibn Salahi ya fadi da shi da Al-Mizzi a cikin abin nan dinsa Tahdhibul Kamali, haka kuma Bukhari ma ya fada a cikin littafin At-Tarikhul Kabir da Ibn Abdul Barri a cikin Al-Istighna, duka waɗannan malamai sun faffadi waɗannan maganganu, wasu kuma sun faɗi wasu maganganu wanda ba haka ba, kamar Al-Imam An-Nawawi a cikin Tahdhibul Asma'i wal Lughati yana cewa al-kunyasa innasmahu kunyatuhu, wannan ita ce magana al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Malam yace wasani man yukna walasman nadri, sai kuma wanda ake sanya masa alkunya, wato bangare na biyu wanda ake sanya masa alkunya walasman nadri. Wasani kama yadda yace man yukna walasman nadri, wanda aka sa mashi alkunya amma bamu san shi da wani suna ba, a iya abinda muka sani nahau kamar abi shaybata wa huwa al-khudri, kamar abu shayba wanda shine wato dan uwan abu sa'id al-khudri kenan, sahabi ne sananne daga cikin sahabbai, shi yana da karancin hadisai amma dai sunan shi kenan abu shaybata, abu shayba al-khudri, dan uwan abu sa'id al-khudri radiyallahu anhuma. Kamar yadda ibnu abi hatim yake faɗa, yake cewa la na'rifu ismahu, ba mu san sunansa ba. Haka ibnu sa'adin ma yake cewa lam yusamma lana, ba a faɗa mana sunansa ba. Wala najidu ismahu wala nasabahu fi kitabi nasab al-ansari, yace ba mu samu sunan shi ko nasabarsa ba. Ya mutu a hisar na Constantinia, a can aka rufe shi lokacin abin nan, lokacin jihadi a zamanin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Haka kuma irin Abu Hariz wanda shi ma sunansa kenan haka, da ire-iren su. Haka Abu Muwaihiba ko Abu Mauhiba, wanda maula ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda waqidi yake faɗa, shi ma wannan yana daga cikin man yukna walasman nadri, ba mu da sunan shi da muka sani. Thumma malam yace sai kuma wato kashi na uku kenan, thumma kunal alqari, sai kuma mutumin da yake da kuna walto alkunya ga masu sunaye, wallahi waɗanda suke alqab, waɗanda suke alkunyan suna matsayin laqabi ne saboda sun yi kama da laqabi a cikin dabi'a su. Za a bai magana akan laqabi a nan gaba. Yace wata'addudi, da kuma masu alkunyoyi da yawa, shine kashi na hudu kenan. Kowannen su yana da misalai, sai ya buga misali yace nahau abi shekhi, yanzu abu shekhi shine misalin wanda suke kunal alqabi, laqabi ne ga al-Imamu al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Hayyan, wanda malami ne sananne al-Asbahani, abu shekhi al-Asbahani mai littafin ainihin wato abin nan dalailun nubuwa din nan, da kuma Ali Muhammad, wanda asalin alkunyar shi Abu Muhammad ne. To sai irin wannan alkunal alqabi ita ce kamar Abu Turab da Sayyidina Ali radiyallahu anhu, kaga alkunya ce amma kuma laqabi ne. Haka wanda kuma har yace ita ce mafi soyuwa gare shi saboda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sa masa, kamar da yake cikin Sahihul Bukhari, a cikin Kitabu Fada'ilus Sahaba, da Muslim a cikin shi ma Fada'ilus Sahaba. Asalin alkunyar sa Abu al-Hasan. Haka Abu Zinadi da muka ambata dazu a farko, shi ma alkunya ce amma laqabi, asalin alkunyar sa Abu Abdurrahman. Kuma shi kan malamai sun bada labari kamar da Ibn Salahi ya ambata cewa baya son wannan laqabi, in an fada masa yana yin fushi. Za a zo dai insha Allah babu laqabi, za a magana akan hukuncin yau mutun laqabin da baya so. Haka akwai Abu Azan, wanda Umar ibn Ibrahim al-Hafiz, Umar ibn Ibrahim shi ake wannan laqabin saboda yana da manyan kunnuwa, kamar kace mai katon kunni, haka ake gaya masa. Alkunyarsa asali Abu Bakr. Haka Abu Rijal, malamin da ake gaya masa wannan shine Malam Muhammad ibn Abdurrahman, wanda yana da ƴaƴa ne guda 10 zuriyar maza, asalin alkunyarsa Abu Abdurrahman. Wallahu alam. Yace wa ibn Jurayjin, da kuma Ibn Jurayjin to yanzu shine ya buga maka misali kenan na kunal alqabi, sai kuma yace wata'addudi, to alkunya wanda suke masu yawa, a samu mutun da alkunya da yawa. Ibn Jurayjin bi Abil Walid, Ibn Jurayj shine malam Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj rahimahullah, wanda malami ne mashahuri, ana masa alkunya da Abul Walid wa Khalid, kuma ana masa alkunya da Abu Khalid kunni, a ce kunni, ana karantawa da nan kunni ko kuma kuni, duk da yake an karanta kuniya zaka ji waƙar ta dan kare, idan haka a karanta da kunniya din yafi zama abin da yake shine zai dace da dabi'ar waƙa, wallahu a'lam. To Ibn Jurayj na da alkunyoyi haka guda biyu, Abul Walidi da kuma Abul Kharidi da makamantansu, yace kunniya litta'addudi, wato waɗannan misalai ne na alkunya wanda suke masu masu yawa. Hakanan Abdullahi al-Umari ana mishi alkunya da Abul Qasim, daga baya ya batta ya canza alkunya zuwa Abu Abdurrahman. Haka al-Imam Suhaili an ce alkunyarsa akwai Abul Qasim, akwai Abu Abdurrahman. Ibn Salahi shi ma ya ba da labarin cewa akwai wani malamin su mai suna Mansur bin Abil Ma'ali An-Naisaburi wanda yana da alkunya guda uku, Abu Bakrin, Abul Fati, Abul Qasim. Haka shi ma As-Sakhawi yake ba da labari cewa al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yana da alkunya har guda uku ko hudu, ana ce mishi Abul Fadli, ana ce mishi Abul Abbasi, ana ce mishi Abul Ja'far, guda uku kenan. Da haka abu ne sananne, ana samun mutane da irin waɗannan alkunyoyi haka da caccanzawa su yau da kullum, ba wani abu ne wanda yake bako ko sabo. Wani nakan ya kan yi alkunya ne tun kafin ma ya haihu, daga baya in ya haihu kuma sai ya canza, ko kuma wasu sun san shi da alkunya kaza, wasu sun san shi da alkunya kaza, kowa sai su kira shi da alkunyar ɗan shi da suka sani. Kamar za ka galibi yakan fara haka da mata a unguwa kaza, ta zauna ta haifi wance, an santa da wannan, ƴan ajinsu a makaranta kaza islamiya kaza suna ce mata maman Sumayya, ta koma wani gari ta yi zaman aure kuma suna ce mata maman Mus'ab, ta sake dawowa kuma ta sake haifi wata ƴa kuma wanda suka santa da suna ce mata maman Hasana. Misali ga sanan dai ire-iren waɗannan duka sukan faru da mutane. To sai a zo daga baya sai alkunyoyin sai su yawa. Thumma simala ya ƙara cewa thumma dhul khulfi kunan, sai kuma nau'i na biyar sune dhul khulfi, wa ma'abutan sabani kunan a cikin a wajen alkunyoyi din. Wa ulima asma'uhum, amma an san sunayensu, amma ana da sabani akan meye alkunyar su. Kaman Usamatu dan Zaid al-Hibbu ibn al-Hibbi maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhu an abihi, babu sabani akan sunansa Usamatu dan Zaid, amma akwai sabani game da alkunyarsa Abu Kharija ko Abu Zaidin ko Abu Abdullah ko Abu Muhammad. Haka kamar yadda Sakhawi ya ambata game da Abu Muhammad Abdullahi ibn Ata al-Ibrahimi al-Harawi, wani malami cikin malaman baya wanda ya rusu shekara ta 476 kamar yadda Az-Zahabi ya ambata a cikin al-Ibar. Ibn Salahi ya bada wannan a matsayin misali cewa shi ma yana da alkunyoyi mabambanta. Wa aksuhu, da akasin wancan, wato kaga wancan in ya zama akwai sabani game da alkunyar su banda sunayensu, to akasin haka shine wanda akwai sabani game da alkunyar su banda sunayen, game da sunayen su banda alkunyar su. Alal misali, dole a irin nan sai an buga misali da Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, wanda la khilafa fi takannihi biha, Abu Huraira ita ce alkunyar sa, kuma irin waccan ce mai kama da laƙabi, babu sabani game da ita, amma game da sunansa akwai sabani har magana 20 kuma kamantansu. Abdu Shamsin, Abdu Taymin, Abdu Nahamin, Abdul Uzza, Abdu Yalay, waye ga sunan kala daban-daban, duk inda ka je karanta tarjamarsa zaka samu wannan sabani yana nan mai yawa, ana ambatansa a cikin Tahzibul Asma'i wal Lughat, a cikin Tahzibul Kamal, a cikin Siru Alamin Nubala, a cikin Tarihul Islam, a cikin duk littafin da zaka karanta tarihin al-Imam al-Hafiz Abu Huraira radiyallahu anhu zaka samu waɗannan sabani. Shine har suke hadawa cewa ƙarshe akwai inna hujtama'a min ismihi wa ismi abihi 44 qawlan, sabani akan sunansa da sunan mahaifinsa sai da aka yi magana ta wuce guda 40 da wani abu, wanda zaka same su a littafin mabanta Tarikh Ibn Asakir, Sira da Magazi ta Ibn Ishaqa, Tabaqat Ibn Sa'd, Tahdhib at-Tahdhib da makamantansu. Daga ƙarke dai aka sahaha cewa kamar yadda Ibn Ishaqa ya ambata cewa ana ganin mafi inganci shine Abdurrahman ibn Sakhr. To kaga akwai sabani da yawa game da al-kunyar da kamar da sunan babu sabani game da al-kunya wa fihi ma akwai kuma na gaba shine wanda ya zama fil asma'i wal kunya fil ismi wa fil kunya duka akwai sabanin kaga wancan na farko al-khilaf fil kunya la fil ism nabiyin shi al-khilaf fil ism la fil kunya na gaba shine da shine wa fihi ma ya zama da sunan da al-kunyan duka akwai sabanin ana samun irin wannan shine kaman suna buga misali da cewa safinatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan safina laqabin sa ne da shi ya shahara an yi sabani game da sunan sa da kuma da kunyar sa wasu sun ce sunan sa Umayr wasu sun ce Salihu wasu sun ce Qaisu haka wajen al-kunya wasu sun ce Abu Abdurrahman wasu sun ce Abu al-Bakhtari haka dai haka dai wa aksuhu da kuma akasin wannan shine wanda babu sabani game da suna babu sabani game da al-kunya su komai nasu ya fito karara galibi wannan ya faruwa da malamai mashahurai waɗanda aka san su suka shahara shaharar da ba ta barin wani abu ya boyu alal misali ana buga misali anan da al-a'immatul arba'a rahmatullahi alaihim kaga al-imamu Abu Hanifa sunan shi kenan Abu Hanifa al-kunyasa amin Abu Hanifa sunan shi An-Nu'man bin Thabit babu sabani haka al-imamu Malik sunan shi kenan Malik ibn Anas Abu Abdullah babu sabani haka al-imamu Shafi'i sunan shi kenan Muhammad ibn Idris al-kunyasa Abu Abdullah babu sabani haka al-imamu Ahmad sunan shi kenan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-kunyasa Abu Abdullah babu sabani akan wadannan to shine wa aksuhu wanda shine nau'i na takwas a wannan wajen wazhtiharin bisumi sai ce kuma wazhtiharin da kuma wanda ya shahara da sunan sa ba a san sabani game da sunan sa ba sumi anan lahaja ce ko lugha ce wacce take da kasru binnan game da suna din game da ismu ya kawo ta saboda yanayi na waka akwai su ana buga misali da waɗannan sune al-kasratul ghaliba na mutanen da ba a da matsala da sunayen su kwata kwata irin cikin sahabbai Talhatu dan Ubaidillah Abdurrahman ibn Auf al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib da makamantan su kowa zaka ga sunan shi sananne ne al-kunya sa kwaya dai ce sananniya irin Zubair ibn al-Awwam irin al-Husayn ibn Ali irin Huzaifatu dan Yaman Salman al-Farisi Jabir ibn Abdullah dukkanin su kowa al-kunya sa kwaya dai ce sananniya Abu Abdullah ko makamantan su wa aksuhu da kuma na goma na ƙarshe kenan shine wanda ya shahara da al-kunyar sa amma bai shahara da sunan ba ko da yake sunan kwaya ɗaya ne sananne shine buga misali yace wa aksuhu Abu Duha li muslimi aka san sa shine Abu Duha Abu Duha dinnan ya buga misali da shine yace li muslimi wato abin nan akwai Muslim ibn Subayh al-Hamdani al-Kufi al-Attar wanda ya rusu shekara ta 100 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ake buga misali da shi anan Muslim ibn Subayh al-Attar Muslim ibn Subayh al-Attar shi ake ce mishi Abu Duha wanda al-kunya suci bata shahara ba sunan ne amin al-kunya ce ta shahara sunan bai shahara ba da ire-iren waɗannan da malamai suke kawowa a matsayin misali waɗannan duka mun kawo su ne a gurguje wanda ana iya samun ƙara-ƙaran bayani a cikin mutawalat na littattafai akwai wani abu da al-imamu ibn hajr ya ƙara anan wanda shine wanda za a ce man kanat kunyatu kunyatuhu kunyata zawjatihi wanda al-kunyarsa da ta matarsa ta zam iri daya ana samun mutum da al-kunyarsa da matarsa iri daya ana buga misali da Abu Ayyub al-Ansari da Ummu Ayyub al-Ansariya wanda sahabbai ne guda biyu mashahurai al-kunyar kowannan su irin ta daya wa amfanin wannan shine kada a ga a tsammanin akwai tasifi a cikin abin nan din sa idan ka ga an rubuta din kai tsammanin akwai tasifi akwai litafi ma na musamman na Abu al-Hasan ibn Hayyuwiyya wanda yake musamman akan mutane wanda suke da al-kunya iri guda kowa da shi da matarsa al-kunya su iri daya to wannan shine karshen abin da ya ambata game da ainihin wato al-kunna wal ansab in Allah ya kai mu darasi na gaba zamu tashi inda yake cewa wa anabilal kabifa rubbama ja'al الواحد اثنين الذي منها أطل نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فائل ولن يجوز ما يكرهه الملقب وربما كان لبعض سبب كغندر محمد بن جعفر وصالح جزرة للمشتهر من الله يكرم إن شاء الله wannan gaba za mu tashi duk da yake lokaci bai kure ba amma akwai matsaloli da dama da ya kamata a tattauna akai kuma kar mu shige su ba mu kai su ba lokaci ya kure da haka na ga dacewar adakata a nan din insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wanda zai zama shine darasi na 83 insha Allah sai mu tattauna akan wannan mas'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته